workers may go. I wanna tell you about a couple I know. High step and pair, well, none can compare. When it comes to dancing, not a soul who can compare. Here they come, those syncopating babies. There they go, those strutting demonstrators, top of the town. Green and brown, you know they're picking them up and they're laying them down. Cakewalking babies, more. Da 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 da